Bari fadi garzice miki dan dumbakin jini mata rabana ya kare ku da ayyangan wash 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 kai mana maganin da yan ance masu ganin mu sai su ce mun ce banda sani akan ku sai kun ce wash in suka ga mu sai su dan zauce ana tare sun kace mun ce bakin mai zago wai inda za a bi wash 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 mata inda za ku je za mu da mun san da ba ku bashe mu sai da wazar ku za a kallon mu kamar ku ba ya daman mu akan martabar ku ta kan mu dilar ta buce na yo waka gashi ta zo da salsalar sakar wash 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 kalal kamara a kalle mu idan mun fito ana san mu idan mun wuce a kyame mu to ki sani ki martabo ge mu ko a gidan biki akwai damu an ka bide mu kin ka fishe mu mun mai so akwai kalaman mu sai suka ce Buhari ne namu dan te gin mu ba shi kyamar mu wash 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 wash